إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ayan uwa masu albarka barkamu da saduwa a wannan safiya ta ranar juma'a wanda ita ce ainihin wato safiyar abin nan nawa ne ga tayo safiyar tara ga watan shawwal hijira na da shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 21 ga watan May 2021 kamar yadda aka alƙawarta cewa yau insha Allah za mu ci gaba da karatunmu na littafin al-muqiba littafin mustalaf al-hadith wallafar al-imam al-hafiz Abu Abdullah al-Zahabi rahmatullahi alayhi ɗan uwa masu albarka ba su iya cewa a watannin baya kimanin kamar wata biyar da suka gabata tahdidan a tsakiyar watan Jumadal Akhira daga 16 daga Juma'a 16 zuwa Lahadi 18 ga watan Jumadal Akhira na wannan shekara da muke ciki ta 1442 wanda ya dace da 29 zuwa 31 ga watan January muka hadu anan a wannan masallaci dake Baye Jidda Road anan GRA ta birnin Katsina karkashin wato shiryawa da kulawa ta makarantar Darul Qira'ati Salafiya ta Malam Wali Hafizahullah muka tare da ku anan muka yi darasi a cikin wannan litafi na Al-Muqida guda 9 awa ɗai guda 9 yanzu insha Allah za mu ci gaba wannan shine zai zama darasi na 10 kenan insha Allah ina fata kowa ya san inda za a tashi za mu tashi inda malamin yake cewa as-siqa ko nan ne haka ne inda yake yushtaratu al-adalatu fi rawi kash-shahid wa yamtazu as-siqa bid-dhabt wal-itqan fa innani فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافر نعم يقول أنقو جم نعم ما لن يتي الثقة مما لما حديثي سكي نفي دس كرام تنسى تي ثقة أمن تتشي يتي شين متمن دا يشترط العدالة تشترط العدالة في الراوي شرعي جمد من رواية wato wanda zai je ya karas da hadisi sharadin a karba hadisin sa shine zama yana da adalci adalcin nan kuma ya hada siffofi guda biyu shine adalci wajen nakalto zance da adalci wajen halayyarsa dan haka sai a siffanta daya ce al-adalatu wadh-dhabt idan biyun sun samu sai a ce ya zama thiqa shine yace تشترط العدالة في الراوي كالشاهد كما ذلك شرط أن تحقق جمد مباد الشيدة متن ذي باد الشيدة جمع الكالي جمد وتشرع كذي باد الشيدة أكن جنون وتا نعزم يكون شوال كما كما تنسى كذي باد وتشيدة أكن وتن جمع كو تاتا برزا دول الكالي سياتن بطا دا عدل شسا كما ذلك شرط أن تولن شرطي جمد أينهم واتو شيدة haka kuma ake sharɗanta wannan sharadi bal mafi tsauri ma game da ainihin wato mai riwaya wayamtazu thiqatu bidhabti wal itqan idan aka ce mutum thiqa ne to sai ya zama ya siffantu da abbab hadda kiyaye abin da yake bayarwa a baya mun ji cewa kiyayewar iri biyu ne ko dai dhabtu sadri shine abin da muke cewa hadda cewa da ka mu a Hausa idan mutum ya rike karatun shi kwalwarsa to ba balarabe sai ya ce a kirjinsa idan su suna da abin nan a yaran su da kirji ake haddacewa kuma yafi namu tushe wannan akiliyanci to mu kuma sai mu ce ya haddace da ka akwai kuma dhabtu kitabin ya haddace ta hanyar gyara littafinsa wanda bai zama littafin shi kiyayayye ne babu wani ingausa a cikin sa ina fata muna ganewa fa inin bafa ila zalikal ma'rifatu wal ikhtab bayan kasancewar shi thiqa wanda yake da bab da ainihin adala sai kuma ya samu karin wani tagomashi shine al ikhtar hadisan sa sun yawaita sanin da yayi ma sunna ya bunkasa ilimin shi ya habaka da kuma al ma'rifa yana da ilimi ya san me yake sannan ilimin yayi yawa wa huwa hafizun sai a ce mishi hafidi wannan a yaran malaman hadisi in suka ce hafid abinda suke nufi wato bijimin malamin hadisi gagarumin malamin hadisi malamin hadisi ba na wasa ba akwai matakan sunaye da ake baiwa mai harka hadisi mataki na farko wanda kamar kace shine zero ground shine talib talibul ilm mai neman ilimi wanda yake gwagwarmaya yana so ya samu na sallah kamar yadda bawo shi yake cewa ko ya fara jirwaye da kamar waka la sharqiyatun wala garbiya shi ba jahili ba shi ba malami ba wannan sune mafi yawan fitina al'umma daga su take tasowa idan ya dara daga wannan matakin ilimi ya fara zama a tare da shi ya zama yana iya karban hadisi ya haddace shi kuma ya ada'i ya bayar ya zama muhaddith ya zama muhaddith idan ya dara wannan matakin to shine zai kai hafiz daga hafiz sai kuma amirul mu'minin shine kan katkin irin su bukhari irin su shu'uba irin su zuhuri waɗanda su kansu hadisi ne yana magana da kanshi ko mun gane to waɗannan huffazu din tsakani da Allah a yanzu sun kare babu irin su a duniya wasu malamai ma irin su Sheikh Ahmad Shakir suna ganin hafizi na ƙarshe da aka gani a duniyar nan shine Ibn Hajar kawo ga Ibn Hajar ya rasu shekara ta 852 wajen shekaru 700 da suka shuɗe bayan shi an yi wasu da suka yi kusa da su kai huffazu ɗaliban shi irin su Sakhawi irin su Baqa'i irin su Suyuti da ire-irensu an yi wasu kuma wanda tabbas sun kai matsayin a kira su muhaddithun irin su Abdurrahman al-Muallim irin su Sheikh Ahmad Shakir irin su Abu Ghudda Mufata Abu Ghudda irin su Habibur Rahman al-A'zami irin su Sheikh Muhammad Nasir bin al-Albani rahmatullahi ala al-jami' waɗannan duk sun kai a kira su da suna muhaddithuna amma ba su kai huffazu ba wancan malamin Ahmad Shakir shi ma muhaddithi ne shi ne yake cewa ya saka challenge ya yi ƙalubale ga mata na musulmai su sake haifan ma duniya wani irin Ibn Hajar ma har yanzu ba a samu to da haka in ga ji an ce hafiz a duniyar hadisi jama'a to ba ƙaramin shakundun bane ba hafiz ba irin da ake faɗa a duniya alarmomi ba kaga a duniya alarmomi kuma ƙolo na can ƙasa shine hafiz duk da yake shi ma musalah ne sabo a duniyar alarmomi din almuhimmu idan aka ce muhaddith ko aka ce hafidi shine wanda yake yana da man ahata ilmuhu bi mi'ati alfi hadithin sanadan wa matanan mafi karanci kenan a ce iliminsa ya kewaye aƙalla hadisi guda 1000 ya san su ciki da bai to daga nan ne zai hau mataki na a kira shi da suna hafiz haka al-Imam Sakhawi ya kawo a cikin Fathul Mughith to da kaji abin da ya fara sai yana da hadda yana da adalci yana da ilimi yana da yawan leƙe-leƙe akan hadisai to sannan sai a kira shi da suna hafiz akwai littafai da dama waɗanda ake zuwa a ga tarihin irin waɗannan malaman na kurkusan su shine littafin da shi al-Imam Az-Zahabi din mai suna Tazkiratul Huffaz tazkira kamar kace memos wato tunawa da manyan malamai ya jiro su zamani tun daga zamanin sahabbai zamanin tabi'ai har zuwa zamanin da shi yake rayuwa waɗanda suka kai matakin a kira su da suna Huffaz akwai littafin ainihin wato Ibn Abdul Hadi Tabaqatu Ulama'il Hadith Tabaqatu Ulama'il Hadith ana buga shi a cikin mujalladi 4 abun mamaki zamanin sa ɗaya da Zahabi amma kowa salon shi daban wajen rubuta littafin sannan al-Imam Suyuti shi ma yana da Tabaqatul Muhaddithina jeren giyar malaman hadisi to galibi waɗannan littafan akan karanta su ne kawai dan ganin tarihin waɗanda suka cika wannan martaba wanda suka cika wannan falalar wanda Allah ya musu gamdakatar suka samu irin wannan tagomashin a cikin ilimin su ina fata mun gane wannan al-Imam Ibn Hajar a cikin littafin shi Nukhbatul Fikr da yazo bin nan An-Nukat al-Ibn Salahi amin da yazo magana akan al-Hafiz sai yake cewa hafizi a urfi a al'adan malaman hadisi shine idza jtama'at firawi sumuhu hafizan shine ash-shuhratu bit-talab ya zama labarin neman ilimi da ya shahara an san su waye malaman shi an san garuruwan da ya je neman karatu an san fadi tashin da ya ba wai kai a waye gari kai a ji mutum yana magana a rasa daga ina yake su waye malaman shi ba wannan ba za a ci mishi malami wannan dan leken asiri ne a gidan ilimi sannan yace wal akhadhu min afwahir rijali la min as-suhuf ya zama ya koya daga bakin malamai ba dan koyi da kanka ba yace wal ma'rifatu bi tabaqatir riwati wa maratibihi ya zama ya san masu riwaya da matsayin su sannan wal ma'ruf wal ma'rifatu bil jarh wa ta'dil ya san yadda ake tattauna mas'ala game da amincewa ko rashin amincewa da masu riwaya wa tamyizu sahih min as-saqim ya zama ya iya takhriji ya gane hadisi wanne ne inganta wanne ne bai inganta ba hatta ya kuna ma yastahdiruhu hay zama abin da yake iya tunowa min zalika game da ilimin hadisi game da ilimin rijal game da jarh wa ta'dil yace aksara mimma la yastahdiru ya fa abin da bai iya tunawa abin da ya sani a cikin hadisi yarin da ya abin da bai sani ba yace ma istidharil kathir min al-mutun ya zama kuma zai iya halarto da matanoni da yawa fa hadhi shurutu idza jtama'at fi rawi sammahu hafizan jibun hajar yace wadannan sharuɗan in suka hadu ga mai riwaya sai a kira shi da suna hafiz wallahu musta'an to sai yace wal huffaz tabaqatun su manyan malaman hadisi din nan da ake cewa huffaz to mataki mataki ne wato wasu na gaba da wasu a shekaru wasu na gaba da wasu a ilimi in aka ce tabaqat ana nufin tsararraki tsararrakin juna aka ga ko a cikin sahabbai sahabbai ba tawaga guda ba ce akwai wanda suka shiga musulunci da wuri-wuri as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar akwai wanda aka yi musulunci da su tun ana makka akwai wanda ba su musulunta ba sai bayan hijira akwai yan bayan hudaybiya akwai yan yara shigaru sahaba akwai mata akwai muallafatu qulubum to kaga duk waɗannan classes ne na sahabbai duka sunan sahabi zai iya zama wato generic name da ya hada su amma idan an zo kowanne ya san matsayinsa kuma ko qur'ani ya bambance la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fati wa qatil ulaika a'zamu daraja min alladhina anfaqu min ba'du wa qatil wa kullam wa'ada Allahu al-husna kaga Allah ya bambace as-sabiqun al-awwaluna kaza kaza wa alladhina ja'u min ba'dihim kaza 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 ga sunan qur'ani mai bambance da kankaro su wannan kowace tawaga sunan ta tabaka kama a makaranta ne a ce wasu sun gama 1990 wasu sun gama 1995 wasu sun graduate 2000 wasu 2005 kaga set by set amma dukan sunan su daliban ATC katsina misali daliban Umar Musa Yar'adua University ina fata muna ganewa to irin wannan tabaqatu na huffazu akwai da ake tantance su shi kanshi dai al-Imam Zahabi din nan yana da littafi na musamman kamar yadda muka fada wancan sannan kuma yana da wani littafi mai suna al-mu'in fi tabaqatil muhaddith littafi da zai taimaka maka wajen sanin matakan malaman hadisi shi yana ambaton sunayen ne kadai a nan wajen to ana lissafa tabaqokin kamar a ce akwai set mafi karancin set din shine set 24 zamani bayan zamani har zuwa zamanin su Ibn Salim Imam Zahabi ko kuma a raba su zuwa set 27 wato akan kimanta malamai wanda suka mutu daga tsakankanin shekara kaza zuwa shekara kaza ko wanda suka yi zamanin malantarsu daga shekara kaza zuwa shekara kaza ko mun gani yanzu muka rawo nan Najeriya misali kaga ya akwai zaka yi cewa tabakan malaman sunna a nan kusa tabaka sa Abubakar Gumi da su Ismail Idris kaga wata tabaka ce da ta shuɗe bayan ita aka yi tabakar ɗaliban Abubakar Gumi wanda wasu sa'in da suna raye irin su Yusuf Sambo su malam Italiyawa su malam Sunusi gumbi su ga sanan suka yi su ne suka yi suka takantar da sunna su abin nan wannan nazariya me ake ce mishi gabanci ne Allah ya gafarta musu wanda suka rasu cikin su aka zo aka yi dabakar daliban su aka zo aka yi dabakar wani sabon jil na malamai waɗanda tayyuba daliban waɗancan bane irin su malam Ja'far su malam Albani su ga sanan da yawa Allah ya gafarta musu gaba daya to haka ake yin wannan dabakokin har a kawo a samu yawan waɗanda ake bukata wajen bayani ina so ne mu fahimci me ake nufi da baqatu tukunna koda a jumlace ne sai ya ce wa baqatu a su da baqatu mataki mataki ne fi dirwatiha a cikin kololuwan tabaka wato tabaka ta farko set na farko na malaman hadisi cikin sahabbai su yanzu a wannan abin da zai ambatan mana kawai zai ambatan mana kowace dabaka wani alani min a alamiha wani mutum da zai alamta mana in mun san tsararrakin sa to za mu gane dabakar inda ya ambata Abu Huraira kadai a cikin sahabbai sai mu gane su waye sa'o'in Abu Huraira wajen koyan karatu a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da koyarwa a wannan shekarun da suka rayu suka fara tanin sa Abdullahi dan Umar sabla dan Abbas su Jabiru su Abu Sa'id su Aisha ko mun gane wadannan al-mukthiruna tukunna kafin kai kan wasu sabla dan Amr dan As su Abdullahi dan Mas'ud su Anas dan Malik to wannan sune dabakar sahabbai kenan cikin malaman hadisi kaga sai ya ambata mana yace fi dirwatiha Abu Hurairah radhiyallahu anhu a can kululuwa Abu Hurairah shine kululuwan malamin hadisi a cikin sahabbai wanda yana da hadisi sama da 2000 kuma cikin hadisan nan yace buhu ɗaya kawai na bude a cikin buhunan hadisai nan yace inda na bude sauran da an sara kai Abu Huraira saboda naciyarsa da kulafucinsa da dan banzan naci irin nan shi a faɗa da Hausa to ya takurawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tambayoyi da kwakuduba shekarar sa uku kawai tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya musulunta bayan Khaibara ya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Khaibara ya buya Madina ya tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Khaibara shekara ta 7 ko ta 6 amin bayan hijira Annabi kuma ya rasu cikin karshen shekara ta ainihin wato 9 ko kuma farkon ta 10 farkon ta 10 na amma tun da ya musulunta to ba abin da ke raba shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an Annabi zai fito asbahi zai tare da shi a kofar gida yana jiran shi yana nan yana kallon da wace kafa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai fito wace irin addu'a zai wani irin kaya ya saka ya ruko aswaki a hannu ko bai ruko ba shin gashin shi ruwa na zuba alama yanzu yayi wanka da kwantsa idan shi ko babu alolan shi ta dare ce ko wata cikin sabuwa duk abin da ya gani bai gane ba sai ya tambaya in Annabi ya tada kabbara a masallaci sai ya leka haka ya gagge mun Annabi na motsi ko baya motsi an gama ya tambaye shi wace addu'a kake kafin ka fara karatu a bayyane isa Bukhari babi game da aka yace babu da hirsi ala al-ilm ya kawo hadisi daga Abu Hurairah Annabi yana ce mishi lalle na san kana da kwadayin ilimi tambayar da kake mun na san ba wanda zai mai irin ta sai kai sannan kuma sauran sahabbai waɗanda suka riga musulunta ya dinga bin su suma da ana Makka me ya faru ku ne aka fara musulunci da ku Abubakar Umar Aisha Hafsa biye ta tambayar su ya tara ilimi mai yawa baya sana'ar komai bai ma yi aure ba sai da Annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam sai na baka ne gama halifancin sa zamanin sayyidina Umar ne ya dan samu abun hannu sannan ma yi aure da haka bai aure da wuri ba wannan jaraba ta sa ya fi kowa yawan hadisi shi sa aka tuhume shi aka ce ya aka hadisan ka suka yi yawa kai da ka musulunta daga baya yace waɗannan yan uwa na mu muhajirai sun kasance su yan kasuwa ne kowa an gari ya waye ya tafi rumfa kasuwar shi ita ba kasuwancin sa waɗannan ƴan uwana mu an samu su kuma sun kasance manoma ne kowa an gari waye ya tafi gidan gonar sa yace ni ko ba ni da komai ba ni da kowa ni kuma sai in zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bana rabuwa da shi shi sa na tara wannan hadisan da basu sani to Abu Huraira an yi sabani sosai game da sunan shi Imam An-Nawawi yana cewa sama da magana 40 amma dai mafi shahara shine sunan shi Abdurrahman ibn Daws ibn menema sakhar ad-dawsi ibn sakhar ad-dawsi an ce ya rasu shekara ta 57 ko kuma bayan ta ya rasu shekara ta 78 a duniya radiyallahu anhu wa rahmatullahi alayhi sayyidina Abu Huraira tarihin musuluntarsa abu ne sananne a wajen ku ko ya zo ya musulunta ya koma garin su ya kai musu musulunci suka kiyarda har mahaifin shi ta kiyarda sannan ya dawo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya mata addu'a Allah ya shirye ta ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya addu'a ya ce Allah ka shiri gaba ɗaya kabilar su Abu Huraira kafin ya koma duka sun musulunta gaba kida sannan sai annabi sake mai addu'a ya ce Allah ka sa mu'minai su dinga kauna Abu Huraira su dinga kauna mahaifiyarsa da kan ka ji baka kaunarsa wataƙila ba mu'mini bane fi shi yasa dan dai babu da shakka akan Allah ya karba addu'a manzon shi sallallahu alaihi wasallam to sai ka tuno su waye sa'o'in sa wa fit tabi'in kabnul musayyibi a cikin tabi'ai akwai kaman Muhammad ibn Sa'id Abu Muhammad Sa'id ibn al-Musayyibi mutumin garin Madina wanda ya rasu shekara ta 94 bayan hijira ana cewa Sa'id dan Musayyib ana cewa kuma dan Musayyab saboda akwai iskaliya game da asalin sunan Musayyab bina lil maf'ul Musayyab sai ake ruwaitowa wai ya ce wai sayyaballahu man sayyaba abi ya Allah duk wanda ya kira babana da suna Musayyab ma'anan Musayyab bawan gunki ya Allah ka sa ya zama bawan gunki sai ka ce kuma saboda mutum ne wanda an san shi yana daga cikin mujabud da'awa wanda an gani kamar yankan wuka Allah yana amsa addu'a su al-imamu ibnu abid dunya yana da littafi musamman da ya tarihin waɗannan malaman mujabud da'awa wanda Allah yake an san addu'an su a tarihi kamar yankan wuka irin wanda annabi yake cewa in suka yi rantsuwa Allah baya ba su kunya da sai dan Musayyab yana cikin su da haka sai malamai suke tsoratar da dalibai cewa a daina ce mishi Musayyab din a dinga cewa Musayyib sai zama an dan karkace daga wancan to sai dai kamar yadda faɗa wannan kissa waiwai ce ba ta da inganci ta fuskar isnadi kamar yadda rabi yake faɗa cikin sai ba zamin dubar amma dai shi sa suka zina kanta da musayyab din shine al-asl amma wanda ya ce Musayyib babu laifi kuma din da zaka ga an mai wasari in dai an yi wasarin daidai zaka ga Musayyab din ne mabniyun na bina'il maf'ul kamar yadda muka ambata rasuwarsa shekara ta 94 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne cikin waliyai kuma gab yake ma da ya zama sahabi hasali ma yana da dalibai sahabbai wanda suka koyi karatu a gurinsa to shine babba a cikin tabi'ai sai kuma wa fi sigharihim a cikin kananan tabi'ai kuma kazzuhul al-imamu zuhuri Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Shihabin az-Zuhri al-Qurashi kenan al-Madani al-Faqih an yi imamu Zuhri shekara ta 50 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanan al-imamu Zuhri ya rusu a shekara ta 125 ya rayu shekara 75 dindi a duniya malami ne na mamakin Allah iyakan malami sanda yake Madina talauci ya tinkare shi da kwakudu ba ya hana shi sakat ba shi ya mishi annakiya kawai sai ya sulale ya gudu dole ya gudu in ba shi ya dame ka malamai sun ce ko juma'a za ka yi kin zuwa to an kasancewa yan sanda sun yi targetin ɗinka da masu bin gaban shi cewa za a kama ka a sallar juma'a to ta fada a kanka dan ba za ka bari a cima mutunci ba sai ka gudu ka bar gari ka je ka nemi inda za ka biya su bashin su Zuri shi ma sai ya buge ta kasar Sham ya tafi Darul Khilafa kenan da Allah ya tashi mishi gam da katar yaje wani masallaci yana zaune yana cikin yunwa ma sai aka zo ana cigiyar Halifa ya aiko a nemi wanda ya san ilimi game da gado gadan kaka da yan uwa masala ta taso an rasa yadda za a yi fatawa sai ce to shi ya sani gaskiya kaiwa ya ce aje dai aje bayani aiko da aka je da ya dinga aman karatu Halifa ya ce kai amma ba mutumin garin nan bane ya ce ni ba mutumin garin nan bane kai mutumin ina ne ce ni wa na dan wane ne sai suka jima shi dangin su ne duk da akwai yana cikin bangaren abokan rigimar su a halifanci shi ne fa Halifa ya ce to ka zauna a nan garin za mu sa maka albashi ka dinga karantar da mutane kuma ka samu abin yi to shikenan ba laifi tunda da man ko bai da abin yi ko to nan fa ya zauna ya samu shiga sosai a fadan anan ya samu arziki da wadatar shi zaka Zuri malamin fadan ne amma ba irin malamin fadan da kake ji ana faɗa da siffar aibatawa ba mai faɗan gaskiya mai karantarwa babban malami Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab az-Zuhri rahmatullahi alayhi kamar yadda muka faɗa rasuwarsa shekara ta 125 ko kuma kusa da ita haka wallahu a'lam yana daga cikin sigaru tabi'i wato wanda ya ga sahabi ɗaya biyu uku wa fi atba'ihim atba'ut tabi'ina wanda suke kasa da tabi'ai kamar Sufyan kace Sufyan akai shiru kai to Sufyan ibn Sa'id kenan al-Thawri Sufyan al-Thawri shi kuma mutumin Kufa ne an haifa al-Imam Sufyan shekara ta 94 bayan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan rasulsa shekara ta 161 bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya gafarta mishi babban malami ne cikin ginshikan malaman sunna a kasar Kufa sai kuma yace wa Shu'ba da Imam Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Ataki al-Wasiti ثم البصري امير المؤمنين في الحديث شيما رسولسا شيكاتا 160 هايغوسا شيكاتا 82 قراب مكمنچن هكا ومالك ده الامام مالك ابو عبد الله مالك ابن انس الاصبهي المدني ولاده ووفاه الامام المتبوع صاحب المذهب رحمه الله عليه مالك هايفي شيكاتا 93 باين هجره ya rasu shekara ta nawa 179 al-Imam Malik ai gani ne a ta aiko wannan duka guda uku tsararrakun juna ne in ka kula wajen rasuwar su da sirrar su a kusan shekaru 15 haka range din to wadannan suna cikin atba'u tabi'ina suna da malamai tabi'ai dan yanzu zuhuri malamin su maliku ne yana da gaskiyar malaman su masu kwarjini wanda malikun ne ma kai ke iya mishi tambaya saboda zuhuri yana da kwarjini malaman da suna da kwarjini dalibai suna jin shakkar su da nauyin su lokacin ana dalibai na kwarai to maliku yake ce na riko linzamin jakin zuhuri na kai shi har gida amma sai in kasa mai tambaya saboda kwarjini ico ta nadi sai na tara kwarjini ina sai na yi da gaske sannan ce algaba ta malam da Allah na tambaya sai a amsa mun dai gudu saboda zuhuri kuma lokacin yana da masifa yana da masifa ya taba yi ma abin nan wannan ibnu uyayna sufyan ibnu uyayna yana cikin tafin arramah rumuzi al-muhaddith al-fasil bain ar-rawi wal-wa'i yadda mai shi sai ya bashi hadisin abin nan wani hadisi na batun haila yake yana cikin tasbihi ne ya cikin tasbihi ne da ya ji haushi kawai da ya dumbuzo kasa a cikin masallacin makka yace sai kwatsa mai a fuskar shi tashi ka bani waje mara kunya malami na tasbihi bayan sallar al'asr ka zo kana mai tambaya yace na tashi dijiki na babu ƙarfi ci sai na koma gefe na tsugura saboda kuma dalibi ne mai mutunci in mu ne yanzu ai shikenan kuma wannan malami ya shiga magana kenan an jima kaɗan zai ga ana posting akan shi a Facebook ana tsine ne kuma duk karatun shi ma da kake da shi zaka ji duka ka goge su ka canza duk wani da lambar shi da kuma ka goge ka tsine mai albarka wani asiri na shi da ka sani ka fito da shi ka ta tonawa shi kuma sai kuma gefe tsugura yana jira malamin ya gama ya bashi hakuri har sai da malamin ya gama tasbihin shi goshin faduwar rana sai sai wai ga kuma ya gashi kana nan dawo shi ka zo sai bashi wani hadisi ya ce wannan ya fi maka alheri ba hadisin da yake sai bashi wani hadisi can daban to da haka suna jin tsoron shi suna ganin kwarjinsa gaba yana da gaskiya abin da ya kamata mu sani game da malaman da to waɗannan duka ɗabakar su ɗaya ina fata mun gane sai kuma thumma ibn al-mubarak wa yahya ibn sa'id wa waqi'in wa ibn mahdi dabaka dake kasa da su maliku akwai abdullahi ibn mubarak sheikh al-islam abdullahi ibn mubarak al-marwazi an haifa abdullahi ibn mubarak shekara ta 118 bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan rasulsa shekara ta 181 abdullahi ibn mubarak malami ne zahidi attajiri Allah ya mishi dukiya amma bai damu da duniya ba duk shekara ya kai shekara 50 yana zuwa aikin haji duk shekara kuma sai ya biya wa mutane akalla guda 50 aikin haji yana da wani asusun gata da yake zai dinga tara kudin mutane tun daga Muharram misali mutane za su ta'aje kudi a wurin shi yafi kowa amana a garin su ana ajiyewa ba wai sai an rubuta ko kaga alat ana ta'ajiyewa kowa za a aje mishi keys kamar a ce asusu amma jakani kowa ya dinga aje kudin shi a ciki ba za a bude wannan jakunkunan ba sai an je aikin haji zai biya muku kudin karanka kamar a ce kudin jirgi da komai ku je aikin haji ya kama muku hotel ya ba ku abinci da komai shine shugaban tawagar ranar da za a taho ya ba ku kudin siyayya ku je ku yi tsaraba abin nan kenan da ake cewa akwai sunan da suke faɗa mishi hukuma la zai na manta sunan akwai sunan da suke faɗa wannan abu DTA yana nan tare shi idan ku gama sayayya ko aka dawo aka iso maru waye je gida ya bude jakarsa ya ba ƴaƴan shi da matan shi saraba aka gama sai kuma ya kira walima ta murna an dawo gida lafiya to agun waliman nan kuma sai a dauko jakar kowa a karanta wana wane ga jakarka abinda ka aje sai a dawo ma dashi dan ma ana so a ga karfin niyyar kai kawai haka yake attajiri ne sosai amma kuma zahidi ne a lokaci guda dan ya da littafi mai kitabuz zuhud ana mashi raƙabi da Sheikhul Islam shi a wannan dabaka yake da kuma Yahya ibn Sa'id wato abin nan kenan Al-Qaffan wanda shi kuma mutumin Basra ne an haife shi ka ta 120 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya rusu a shekara ta 98 da kuma Waqi' al-Imam Abu Sufyan Waqi' ibn al-Jarrah ar-Ru'asi Imam Waqi' shi kuma rasuwarsa shekara ta 197 dai dai ke sun girme shi shi ya haifuwarsa shekara 129 amma kuma rasuwa ya ma riga ya haya rasuwa da shekara daya da kuma Abdurrahman ibn Mahdi Abdurrahman ibn Mahdi Abul Hasan Abu Sa'id Abdurrahman ibn Mahdi shi ma mutumin Basra ne al-Lu'lu'i rasuwarsa shi ma shekara 198 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce thumma ka ashabi haula'i sai kuma kwatankwacin na ƙasa da waɗannan su ne ɗaliban waɗancan kamar su ake nan yace kabnul madini wa ibn ma'in wa ahmada wa ishaqa wa khalqin a cikin wannan dabakar ta ɗaliban waɗancan akwai ibnul madini shine abdullahi abin nan ali ibn abdullahi ibn madini malamin imam al-bukhari wannan wanda bukhari da kanshi yake cewa ban taɓa raina kaina a gaban wani malami ba irin yanda na raina kaina a gaban Abdurrahman ibn al-Madini haka yake cewa mastasagartu nafsi mastasagartuha amma ibn al-Madini da aka ji aka ga malamin sai kaji abin da Bukhari yake faɗa cewa ya firgita da karatunka sai ya murmushi kawai yace abin da ya ƙare da shi a wurina bai gaza abin da na ƙare da shi a wajen shi suna girmama junansu ibn al-Madini shi ma mutumin Basra ne ya rasu shekara ta 234 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai dan ma'in Abu Zakariya Yahya ibn Ma'in al-Baghdadi abokin Imam Ahmad ibn Hanbal wanda suka yi yawon karatu suka yi yawon gwagwarmaya tare da shi malam Yahya dan ma'in rasuwarsa shekara ta 233 shi a Madina ya rasu bayan rasuwa a Madina daga cikin karamar da Allah ya mushi a cikin annashi makarar da aka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki aka dauki shi saboda da yazo Madina aikin haji bayan ya aikin haji yazo Madina ziyara sai ajali ya halinsa to akwai anguwa ce ta Hashimiyun dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai suka ji labarin babban malamin hadisin duniyar nan gaya nan ya rasu suka ce to wannan mutumin kuwa yadda yawa kakanmu hidima ya kamata mamu mishi wata alfarma suna ajiye da wannan gadon makarar suka ji suka dauko suka ce a wannan za a saka shi albarkacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi dan ma'inu saboda wato karke ne wajen kiyaye hadisai ya daga cikin malaman da suka yi bakin jini a duniyar yan bid'a saboda tona asirin makaryata cikin masu riwaya Allah ya gafarta mishi sai kuma Ahmad ko Ahmad ibn Hanbal al-Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa Imam fil Faqri Imam fil Zuhdi Imam fil Ilmi Imam fil Wara'i shi limami ne akan komai a talauci ma limami ne shi a ilimi limami ne shi a taka tsantsan da gudun duniya limami ne shi a aqida a komai Ahmad dan Hanbali ya tara baiwa iri daban-daban jama'a yana daga cikin malamai waɗanda a zamanin su suke tuna wa mutane sahabbai an gan shi cewa wannan yayi kama da sahabbai wajen taka tsantsan da gudun duniya duniya ta zo gare shi ragima ya kita hatta ƴaƴan shi suna jin haushin shi saboda yadda ya sa cikin talauci wanda they can do without it su Salihu da su Abdullahi daga baya suka koma suna karba duk abin da aka bashi ci baya su duk abin da aka bashi ci karba sai suka koma suka ce to baban mu fashi gaskiya ashabul yamini ne mu ku dinga ba mu to da ya gane suna karba sai dai da cewa abincin gidansu a gurin da yayi azumi ma aka kawo mishi abin bude baki sai ce min aina haza aka ce min dare Abdullahi yace ruddo a mayar bana ci akwai shuba a cikin abinci suna san kudin gwamnati ba su mata aiki ba Ahmad ibn Hanbal kenan shi ma yana daga cikin mujabud da'awa in yi addu'a bata kawal asar Allah yake amsa da aka kama shi da aka kai shi aje a kai shi gaban Ma'mun addu'a yace ya Allah kar ka gama fuskata da Ma'mun a wannan ranar Ma'mun ya rusu kafin asuba yake wannan addu'a Ma'mun bai kwana ba Allah ba zai bar shi sa hada da Ma'mun ba gaba cewa ya Allah ya kashe Ma'mun ba shi dai ce kada Allah ya gama fuskata da shi sai Allah ya zabar mashi to ya kashe Ma'mun din Ma'mun ba sa hada da Ahmad ibn Hanbal ba Ahmad ibn Hanbal tarihin shi na da yawa ya san duka dalibai ne kuna karantawa sunan shi Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani al-Imam al-Matbu' shi ma ya rasu shekara ta 241 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma Ishaq ibn Ibrahim al-Hanbali ken wanda aka sani da suna Ishaq dan Rawiya ko ai mun karanta wannan masala a baya ko game da Rawiya ko Raha wai ko zaka dan Rawiya yar shekara ta 238 shi ma malamin Imam al-Bukhari ne wanda amal malamin Imam al-Bukhari ne kuma abokin al-Imam Ahmad ibn Hanbal ne na rayuwa na ilimi shi ma babban malami ne shi kuma ne malami to dabakar kasa da wannan kuma yake Summal Bukhari wa Abi Zur'a wa Abi Hatim wa Abi Dawuda wa Muslim dabakar sa Imam Abu Abdullah al-Bukhari al-Kamsh al-Nattah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardizba al-Bukhari al-Ju'fi mawlahu an haifi Imam al-Bukhari shekara ta 194 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya girma Imam Muslim da shekara 10 domin shi Muslim ya haifi shekara ta 204 al-Imam al-Bukhari ya rasu shekara ta 256 a garin su na Bukhara ko kuma a wani kauye kusa da garin su na Bukhara kawai kabarin shi sanannen kabari ne ya dade a wurin ana zuwa ziyara ana kaza sai da ta kai mamam mutanen garin sun kewaye kabarin da kamar irin ne a ce da babu waya ko da electric shock kayoyi aka dinga sawa ana kewaye wurin saboda mutane suna neman su aukula kabarin saboda neman tabarruki Imam al-Bukhari kenan ai bai kamata a ce san fado na ba kan shi ba ko sai Abu Zur'a al-Imam Abu Zur'a Ubaydullah ibn Abdul Karim al-Razi an haife shi shekara ta 200 daidai ya rasu shekara ta 264 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana bayan shekara 2 da rasuwar Imam al-Bukhari sorry bayan shekara 2 da rasuwar sa Imam al-Bukhari ya rasu al-Imam Abu Zur'a al-Razi wani gagarumin malami ne jama'a al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya yayi magana akan ilimin sa a cikin adda'u waddawa inda yake bambance tsakanin malaman hadisi wanda suke sun fi damuwa da fiqhu da wanda suka fi damuwa da riwaya to shi ya fi damuwa da riwaya yana yin shi fa musaffa suke yi ta hadisai inda dai idan kaga armumi suna musaffa ayoyi da izfaka suke musaffa hadisai haka ba ko sai a ce to ya ba ai musaffa ta hadisan da ke magana akan aure misali ko saki ko jihadi to za ka kai kowa zai dinga kwararo isnadoji da hadisan da yake da su idan wani ya gama kwararo nashi kamar guda 30 misali sai wannan shi ma ya karba yana da irin wannan hadisan sai ya kawo su ga wasu isnadoji daban-daban sai a tattauna ba irin musafan mace da kawai za a bi doran karatun kawai ana kirga danja nawa ba a su ba wai abin nan ba danja suke da wani ba ilimin in ya je wani gari ma ba kwanta sai ce da Allah a nemi mishi waye za su musafa yadda ka sani duka idan kai dan kallon kwallo ne ka bar nan ka tsina ka tafi wani gari da ka ji zaka ji da Allah yau akwai match din Manchester da Intercity yake ci musu kwane ne sai kana cigiya ina ne gidan kallo ko ba haka bane yawa idan kai usadi ne ka cigiya ka ce ina ne inda ake karatu wal kullin wajhatu huwa muwalliha to haka shi ma gari in ya ji haka yake shine mai kisan nan ta cikawa da kalmar shahada wanda sai dai jawo da isnadin ta da komai sai da ya jawo da isnadin kala haddasana fulanin sannan ya ce man kana akhira kalamihi la ilaha illallah sai aka zara ran shi kamar yadda yake cikin littafin tarihu bagdad na khatibu da kuma littafin shi sharafu ashab alhadith al-imam abu zur'a al-razi ken malami ne na gaskiya bayan abu zur'a sai kuma ya ce wa abi hatim da abokin abu zur'a din shine abu hatim muhammad ibnu idrisa al-razi baban ibnu abi hatim abdurrahman kenan shi wannan an haife shi shekara ta 195 kuma ya rasu shekara ta 277 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam shi ma malami ne iya kan malami su biyun nan sune suka yi karantar da shi abdurrahman din suka yi rubuta littafin al-jarh wa ta'dil na ibnu abi hatim wanda ake buga shi cikin madadin takwas zaka je na yau cewa sa'altu abi qala abi kuma san da yake koyan karatu a gun baban idan yana biyan baban karatu duk inda suke abinda suke yi ya daga san idan kana da wani aboki da kuka dade da juna duk inda kuka tsaya ba ruwan ku da nan ana jiran liman ne nan janaiza ne nan gurin daurin aure ne za ku ci gaba da labarin haka ne ko to har yakan shiga ban daki shi baban sai dan ya tsaya a bakin kofa ya ci gaba da biya hadisin baban yana jiyo shi daga ciki in ya kuskure kuma ya gyaran murya ko ya bankwasa kofa cewa kuma baya kuma baya ba sa barin wata lahaza ta wuce ba su ci murya ta ba da haka sai dan ya zama ya ilimin shi ya kai ya kawo lokaci guda wa Abu Dawud wa Abi Dawud Abi Dawud shine mai sunan kenan Sulaiman ibn al-Ash'af as-Sijistani an hafe shi ka ta 202 Al-Imam Abu Dawud ya rasu ka ta 275 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a garin Basra inda ya koma da zama bayan wasu rigingimu sai kuma wa Muslim da Al-Imam Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naisaburi sahibu sahih kamar da muka ambata baya an hafe shi ka ta 204 ya rashe ka ta 261 shi bai dade a duniya ba muka lura shekarar da Muslim ya zo duniya shekarar Imam Shafi'i ya rasu sai kuma ya ce summan nasa'i dabaka ta kasa da wannan sai kuma Imam an-Nasa'i wa Musa ibn Harun wa Salih Jazara wa ibn Khuzaima a wannan dabakar akwai al-Imam an-Nasa'i haka ake karantawa shine Abu Abdurrahman Ahmad ibn Ali ibn Shu'aib an-Nasa'i wanda an haifi al-Imam an-Nasa'i shekara ta 215 Imam an-Nasa'i ya rasu a farkon karni na 4 shekara ta 303 a cikin asabul kutubus sita shine na karshe a mutuwa al-Imam an-Nasa'i malami ne attajiri kuma mai cin dadi baya cin abu mara kyau dan gayu ne sosai malami ne din nan ya zo na kasar Misra ya yi yawo a duniya ya zo yan bid'a ne suka kashe shi yan nasu ba suka kashe shi saboda suna jin haushin shi ya yi rubutu ya bayyana falalar sayyidina Ali a littafan shi guda biyu khasa'isu amirul mu'minin da kuma musnadu Ali ibn Abi Talib dan Imam an-Nasa'i yana da ra'ayi irin na yan Shi'a ba yan Shi'a irin waɗannan masu dagin sabai ba yan Shi'a irin na da masu hankali amma yan siyasa ne su suna goyon bayan sayyidina Ali a rigingimin siyasa ba aibi bane kuma wannan kana iya ka zabi ra'ayinka na siyasa ina fata mun gane wannan baya zagin kowa a cikin sahabbai baya aibata kowa amma dai shi yana wancan bangaren Imam an-Nasa'i kamar da muka ambata rasuwarsa shekara ta 303 shine mai as-sunan al-mujtaba as-sunan al-kubra ishratun nisa amal al-yawmi wal layla da makamantansu sai kuma Musa ibn Harun Abu Imran al-Baghdadi al-Hammal wanda an haife shi shekara ta 214 ya rasu shekara ta 294 sai kuma Salih Jazara shine Abu Ali Salih ibn Muhammad al-Baghdadi wanda ya zauna garin Imam al-Bukhari can ya rayu kamar yadda Zahabi yake cewa da ya zauna a can garin wa malakahu Amir Bukhara bil ihsani wal ihtiram sarkin Bukhara ya maida shi na kusa da shi ya mallaki tunaninsa saboda kyautatawa da girmamawa da yake mishi daga malami ne wanda yake da girma a gurin fada tun daga shekara ta 266 yake zaune a garin Bukhara har ƙarshen rayuwarsa shekara ta 293 ana ce mashi Jazara laƙabi ne wanda ya nace masa akwai riwayoyi game da me yasa ake faɗa mashi Jazara din zaka gansu a cikin tarihu Baghdad al-Imam al-Khatib Baghdadi ya kawo a cikin Fathul Mughith na al-Imam as-Sakhawi ya kawo magana game da haka haka al-Imam al-Hakim ya ruwaito a cikin tarihu Naysabur da cikin littafin Ma'rifatu Ulum al-Hadith daga cikin shahararrun labaran cewa ya zo karanta hadisin Aisha wanda yake cikin kitabu Zuhudiyat cewa annaha kanat tastarqi min al-kharaza akwai kharaza ko kuma jazara sarbutun da ba a yi dugu in babu dugu duka irinsu daya al-kharaza sune bits kaman abin da ake yin abun wuya da su ko abin da ake ayyan tarbi sune bits to ana yin abin da ake yi ana yin ruqya da su shine sai a yi tofi a jikin su sai a daura mutum a wuya amma kaman laya shi sai karanta da jazara jazara kuma shine karas wannan carrot to dai kan da haka sai dalibai suka yi ta dariya kawai yayin shirme sai kuma sunan ya bi shi akwai wannan riwaya kuma wasu riwayoyi wanda ba wannan ba kuma da yake mutum ne mai raha da wasa an ce bai taba jin haushi da wani ya kira shi da haka ka kira shi ma kawai sai mai maka da wasa da raha salihu kenan sai kuma bayan shi sai kuma ibnu khuzaima wanda ake lakabi da imamul a'imma kenan muhammad ibn ishaq ibn khuzaima sahibu sahih da kitabut tauhid mutumin ne sabun ne shi ma mutumin garin su al-imam muslim ya rusika ta 311 to sai yace kun mabni shariki wa mimman yusabu bil hizb wal itqan jama'atun min ashabu tabi to wannan ibnu shariki dai fada anan in muka lura da kyau musamman muka li tarihin rasuwarsa shekara ta 325 abu hamid ahmad ibnu muhammad ibnu shariki annaisaburi dalibin imam muslim zaga an bar gaba ta wajen dabaka uku hudu idan musamman idan ka koma cikin tabiatu kufar wanda wannan ita ce dabaka ta 11 dabaka ibn shakir din to a can zaka ga akwai dabakar da aka tsallake irin dabakar ubaidillahi ibn umar dabakar su zaida dabakar su yazid ibn harun sannan sai dabakar imam an-nasa'i waccan da aka wuce da sauran su to akwai dan anan din ba wai yana jera su ne jiran giya ta keke da keke ba kawai yana ba mu misalai na wasu sunaye da wasu malaman hadisi wanda bai yiwuwa a ce waɗannan wai baka ma san su ba bai ma yiwuwa kawai inda kana harka hadisi bai yiwuwa a ce kawai ka ji wannan sunayen wasu haka kawai gari bai yiwuwa to ga dabaka su Ubaidillahi ɗan Umar ɗin da Ibnu Aun da Mis'ar kaga waɗannan ƴan can baya ne Ubaidillahi ibn Umar wanda rasuwarsa shekara ta 147 kaga ya kamata ya zo kafin su Yazid ibn Harun kafin su Nasa'i kafin su Bukhari haka ibnu aun abunnan abdullahi ibnu aun ibnu arqaban wanda shi ma rasuwarsa shekara ta 151 haka mis'ar ibnu kidam al-hilali al-kufi ar-ru'asi ana ce mishi ar-ru'asi saboda yana da katan kai shi ya rasu shekara ta 155 kaga waɗannan sannan sai kuma za'ida wallahi wa hammad ibn zaid za'ida shine abu salt kenan za'ida ibn qudama zaka ji sunan kamar na mata ko sunan maza ne da can za'ida kamar asma'u ne da asma'u sunan da yake sawa maza a sawa mata to wani lokaci sai wani zamani sai ya galabaici wani bangare akwai wannan sunayen ko da a Hausa wanda suke unisex kaga ai gambo akwai namiji gambo akwai mace gambo ana iya sawa kowa gambo wata kila junan gaba sai ya galabaita in an ce gambo sai a zika kuma sunan namiji ne saboda wata kila yanayin lafazin ko da za a ce mata gambuwa misali ko gambatu zai fi kama da kiyasi ko da masu sunaye ba a ta'alilinsu ina fata mu gane hakan ga zaka ji kyauta namiji da mace kyauta da makamantansu haka to za'ida sunan shi kenan za'idatu ibn qudama ya rasu shekara ta 161 ya rike sai a duniya shi sai kuma al-layth ibn sa'd al-misri abu abdurrahman al-fahmi wanda ya rasu shekara ta 175 shi ma wani malami ne attajiri manomi ko kuma hammad ibn zaid abu isma'il hammad ibn zaid ibn dirham ko tana mai magana akan hammad ibn zaid ibn dirham da hammad ibn salama ibn dinar ko ne sunan kakanninsu sunan kuɗi wannan dirham wancan dinar to a wajen kaga a wajen daraja dinar na gaba da dirham to yanda zaka gane su a wajen girman ilimi wanda sunan kakanshi shine kuɗin mafi daraja to shi kuma shi yafi ilimi akasi wanda sunan kakanshi shine kuɗin da yafi daraja shi kuma shine a ƙasa ko hammad ibn zaid ibn dirham shine atqan wa a'lam hammad ibn salama ibn dinar shine akhaf in ka rike da wannan kawai sai kai akasi rike cewa kudaden guda biyu wanne ne ke gaba dinari shine zinari yake nan dirhami shine azurfa ko to sai ka akkasa wajen hukunci ko mun gane Amr dan Zaid ya rasu ga 179 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma yace thumma Yazid ibn Harun wa Abu Usama wa ibn Wahb Yazid dan Harun Abu Khalid al-Wasit rasuwar sa shekara 226 sai kuma Abu Usama shine Hammad ibn Usama al-Kufi rasuwar sa shekara 201 sai kuma bin Ibn Wahb Ibn Wahb anan wato Abdullah ibn Wahb al-Misri kin Dalibi Imam Malik Abdullah ibn Wahb al-Misri wanda shi kuma ya rasu ne shekara 197 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Abu Khaythama shine wato al-Imam Zuhair ibn Harb an-Nasa'i al-Baghdadi ya rasu shekara 234 sai kuma Abu Bakar ibn Abi Shayba sahibul musannaf kenan ibn Abi Shayba malamin Imam al-Bukhari ne an haifi ibn Abi Shayba shekara 159 rasuwar sa kuma shekara 235 sai kuma Ibn Numayr shine wato Abu Abdurrahman Muhammad ibn Abdullah ibn Numayr al-Hamdani al-Kufi ya rasu shekara 234 sai kuma yace wa Ahmad ibn Salih at-Tabari kenan at-Tabari al-Asl al-Misri ya rasu shekara 248 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wata dabaka kuma yace thumma Abbas al-Duri Abbas Abul Fadli Abbas ibn Muhammad ibn Hatim al-Duri al-Baghdadi babban daliban Yahya dan Ma'in wanda ya rasu shekara 271 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ibn Wara shine wato Abu Abdullah Muhammad ibn Muslim ibn Usman ibn Wara ar-Razi shi kuma daliban wancan Abu Zur'a ne shi ma wannan wani babban malami wa Tirmidhi da Abu Isa al-Allamatu ad-Dariq Muhammad ibn Isa ibn Saura at-Tirmidhi shi kuma daliban al-Imam al-Bukhari shi kuma rasuwar sa shekara 279 sahibul sunan sahibul ibn al-Jami' wa Abdullah ibn Ahmad da Abdullah dan Ahmad dan Hanbali malami Abdullah dan Ahmad dan Hanbal oke nayi tsallake ko wa Ahmad ibn Abi Shay ibn Abi Khaythama sai kuma Abdullah ibn Ahmad Abdullah ibn Abi Khaythama dan gidan wancan malamin Zuhair dan Harb malami ne shi ma dan malami ya rasu shekara 279 sai kuma Ahmad dan gidan Ahmad dan Hanbali shi ne Ahmad kenan Ahmad ibn Abdullah Ahmad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rasuwar sa shekara 190 shine rawil musnad Abdullah dan Ahmad shi rawaito musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal daga baban shi sai kuma thumma ibn Sa'id Yahya ibn Muhammad ibn Sa'id al-Baghdadi rasuwar sa shekara 318 sai kuma ibn Ziyad an-Naysaburi Abu Bakar ibn Ziyad an-Naysaburi Abdullah dan Muhammad dan Ziyad dan Wasu kenan ya rasu shekara 324 wa ibn Jausa shine Abul Hasan Ahmad ibn Umair ad-Dimashqi wanda ya rasu shekara 320 sai kuma ibn al-Akhram shine Abu Ja'far Muhammad ibn Abbas ibn Ayyub al-Asfahani wanda ya rasu shekara 310 sai kuma Abu Bakar al-Isma'ili mai ainihin musakhraj kenan sunan shi Ahmad ibn Ibrahim ibn Isma'il ibn al-Abbas al-Isma'ili al-Jawzani wanda rasuwar sa shekara 371 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ibn Adi dal Imam ibn Adi Abdullah ibn Adi al-Jurjani mai littafin al-Kamil fi Dhafai Rijal wa Abu Ahmad al-Hakim sai kuma al-Hakim al-Kabir shine Abu Ahmad al-Hakim shi al-Hakim as-Saghir sunan shi Abu Abdullah yana biye da wannan Abu Ahmad Muhammad ibn Ahmad ibn al-Ahmad al-Hakim al-Karabisi rasuwar sa shekara 378 ana ce mishi Hakim dan alƙali ne yayi alƙalanci a garin Naysabur da kuma wasu wurare da wasu suna tsammanin cewa ana ce mai hakim ne saboda ilimi a hakim alƙali ne ina fata mun gano wannan yayi alƙalanci a Qus shi kuma wancan karamin shine alƙalanci a Naysabur sai yace thumma ibn manda sai kuma abdullahi abu abdullahi ibn manda mai kitabut tauhid sunan shi muhammad ibn ishaq al asbahani rasul shi shekara 395 sai kuma da sauyin sa thumma al barqani shine abubakar al barqani al khwarizmi al shafi'i ya rasu shekara 425 sai kuma thumma al baihaqi al imam abubakar احمد ابن الحسين الخسرو جردي كو جردي انا فدا هكا البيهقي الشافعي قاصر كما معلم ني لذي كفاي دياوا مي السنن الكبير ده عينيه بينن لتافن شرح حديث شعب الايمان دلائل النبوه اكوي سيره اكوي كفاي دبن دبن الدعوات الكبير معرفه السنن والاثار بيهقي موسوعه تشي ني زمان كانتا babban malami ne Allah ya gafarta mishi Imam al-Baihaqi ya rasu shekara 458 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Hazim al-Abdi al-Abdawi Abu Hazim al-Abdawi abin nan sunan sa Abu Hazim haka ne kuna yi tsallake ne Abu Hazim al-Abdawi kafin Baihaqi ko احمد عمر بن احمد ابن ابراهيم ابن عبد ويه المسعودي ان شيار شيكا 417 سي كما بايحكين سي ابن عبد البر يوسف بن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر النمري هكا كي كان داشي النمري على خلاف القياس النمري الاندلسي القرطبي حافظ المغرب كده ابن عبد البر للاستيعاب في معرفه الاصحاب للتمهيد لما في الموطا من المعاني والاسانيد للاستذكار لجامع بيان العلم وفضله للانتقاء في فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء وني مالمي ني مسمى daga cikin manyan malaman malikiya Allah ya gafarta mishi ya rashi ka 463 bayan shi kuma sai al-humaydi ne الجمع بين الصحيحين وندا طالبين يا مكانته ابن حزم ابو عبد الله محمد ابن فتوح الازدي يا رشيكا 488 سي كما وابن طاهر شيني محمد ابن طاهر المقدسي وندا اكو سنه سنه ابن القيسراني رسول شيكا 507 باي غشي سي كما ثم السلفي السلفي كركاي سوري كغانتا كسي السلفي ني irin naka a wannan wani yayi ne da yazo mu mutane kawai malamai ma suna da tababa akan shi wannan السلفي ne السلفي asalin sunan sa shine Abu Qahir Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Asbahani thumma al-Iskandari السلفي ya rasu ka 572 ana ce mishi as-silafi ne nisba ila silafa silafatu din kuma laqabin kakan shi ne wancan Ahmad wanda a yaran su na ajamawa mutanen kasar ainihin Iran ta yanzu dan Asfahan jiha ce a Iran haɗi sunan take to a yaran Farisa ma'ana silafa shine mai yagaggen lebe ko kuma a ce mai lebe uku akwai wani abin nan mai ake ce mishi ne wani common birth malformation condition ba sai na faɗi shi da Hausa ba ana haifan yaron lokaci sai kaga nan leban sama ya tsagi ko aka haife su da shi literally sai zama kamar lebe uku gare su leban ƙasa da nan sama dama sama hagu to shine idan aka haifi mutum da irin wannan sai su dinga ce mishi silafat mai lebe uku da turanci ana ce mabin cleft palate cleft palate ko cleft lips condition ne na malformation sanda ake halittar dan adam a cikin cikin mahaifiyarsa in aka samu wata tangarda ta genetic ko environmental ko combination of waɗannan abin nan factors ɗin kwaya halittar da aka kera shi da ita ko kuma tasirin wurin zama ko irin abinci ko magunguna da mahaifiyar shi ta sha tare da cikin sa gargajiya ko orthodox a orthodox an yi identifying wasu magunguna kaman anticonvulsants ko anti cancer drugs suna iya causing wadannan abubuwa wallahu alam ko kuma wani iko na Allah sai ya fi yaro sai ga shi da cleft palate amma a yanzu ba wani iskaliya bane wannan ya fi yaro da shi ko za ka shi asibiti za a je gurin cosmetic surgeons wato likitocin gyara kwalliyar halittar mutum za su gyara leban lafiya da ana gyarawa a wani lokaci ma a baya na san kyauta ake yin wannan operation din ban san yanzu ba to sai aka haifi bawan Allah nan kakan shi da aka haife shi da irin wannan larura to sai ana ce mishi silafa silafa to shi kuma wannan jikan nashi sai ana jikan mai lebe uku kenan in ka zo ka fassara literally ko as-silafi jikan mai lebe uku kuma gani haka yazo a cikin tarihin sa al-imamu as-silafi wa ibn as-sam'ani da al-imamu abu sa'd abdul karim ibn muhammad ibn mansur as-sam'ani al-marwazi rasuwa sa shekara ta 500 da shekara nawa da shekara ainihin wato 52 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu tsaya anan lokaci ya kure sha yin awa daya sarki ya tabbata ga Allah bari mu dakata anan sai mu sake danna kasar na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum assalamu alaikum